Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 31 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Zara da kanun labarai.
Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Kafar yada labaran Siriya ta rawaito cewa Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami kan Damascus da sanyin safiyar yau Juma'a. Haka kuma a yau Juma'ar jami'ai a India sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu, yayin da murfin wata rijiya ya rufta a wani katafaren gidan ibada da ke jihar Madhya Pradesh.
To, bayan labaran duniya, za ku ji bambanci tsakanin yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump har sau biyu da aka yi a lokacin da yake kan mulki, da kuma tuhumar da aka yi masa ta aikata laifi na bada toshiyar baki a jiya Alhamis.
Lokacin da aka tsige shi sau biyu din, wato ba a fitar da shi ba, wato akwai muhimmanci, akwai bambanci tsakanin tsigewa da kuma kucewa. An aka tsige shugaban kasa ko kunna, sai yan majalisar sun yarda kuna.
To, a kasar Ghana kuma hukumomi ne tare da taimakon al'umma suke can suna kokarin daidaita al'amura kan dindin wato yan gudun hijira da suke tsere wa hare-haren yan bindiga a Burkina Faso waɗanda ke ƙara kwarara a kasar ta Ghana.
In mutane na cikin gudun hijira, kowane kwama tala na iya shiga ciki, don shi waɗanda suke border wajibin su ne a dauki daya bayan daya a yi bincike sosai.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko muna. Kana kuma da tsarabar mota wannan wata na Ramadan. Amma dai yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da ƙara na Manhattan Alvin Bragg ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump, duk da yake ba a fayyace ainihin abin da ake tuhumarsa a kai ba. Tuhumar ta Trump ba ta kunshi harin da magoya bayansa suka kai majalisar ƙasar ba a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021, wanda har yanzu ake ci gaba da binciken shi a kai. Kudin toshiyar bakin da ake zargin Trump ya baiwa tsohuwar jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta ce ta karɓi kuɗin ne don ta rufe bakinta game da saduwa da ta yi da Trump. Tsohon mai shigar da ƙara na tarayya Nima Rahmani ya ce,
"This is the first time a former president has been charged with a crime. So this is unprecedented."
Duniya na ganin faruwar wani abin tarihi. Wannan shi ne karo na farko da aka tuhumi tsohon shugaban ƙasa da aikata wani laifi. Trump ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. A wani sako da ya wallafa ta yanar gizo, Trump ya kira matakin da zalunci a siyasa da katsalandan a zaɓe, da yake mayar da martani kan lamarin wani mazaunin birnin Dallas da ke jihar Texas. Mark Funk ya ce ya yarda da cewa tuhumar Trump ɗin wani mataki ne daga maƙiyan Trump. A halin da ake ciki kuma, kwanaki kafin labarin ya bayyana cewa masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada ƙuri'ar gurfanar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a gaban kuliya, muryar Amurka ta tambayi wasu mutane da suke wucewa a gaban ginin Trump da ke birnin New York game da tunaninsu kan matakin da za a ɗauka na shari'a. Helen, ƴar California, ta ce, wannan siyasa ce, ta san wasu sun yi abubuwa da suka fi wannan muni. Kalli Clinton, abin da ya yi a fadar White House lokacin yana shugaban ƙasa. Ita kuma Courtney, yar Michigan, tace.
Yeah, we should all be held accountable for our actions.
Ya kamata a tuhumi duk wanda ya aikata laifi, ko da kuwa wane ne. Shi kuwa Jay a birnin New York ya ce.
All right, you try to prosecute him, but it's going to backfire.
Suna ƙoƙarin gurfanar da shi, amma ina ganin abin ba zai yi ba. Trump zai ƙara zama shugaban ƙasa. Domin hakan ya faru a baya, sun yi ƙoƙarin gurfanar da shi a shekarar 2016 sun kuma ga abin da ya faru, ya zama shugaban ƙasa.
To an jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar kuma yadda kuka ji a labaran duniyar da suka gabata, sau biyu ana yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump a lokacin da yake kan mulki, to amma bai tsigu ba. To sai dai wannan karon, masu taimakawa alkali yanke hukunci na Manhattan a birnin New York sun ayyana tuhumar Donald Trump kan bada kuɗin toshar baki ga Stormy Daniels. Dangane da haka ne na zanta da wani mai fashin baki kan lamuran siyasar Amurka, Aminu Yakubu Lami daga jihar Ohio. Kan komi ya bambanta wannan matakin da kuma yunkurin da aka yi na can baya?
Lokacin da aka cije shi sau biyu ɗin, wato ba a fitar da shi ba, wato akwai muhimmanci, akwai bambanci tsakanin tsigewa da kuma kucewa. An aka cije shugaban ƙasa kuma sai ƴan majalisa sun yarda kula a fitar da shi daga mulki. Kaga duk lokacin guda biyu Trump an cije shi, amma ba a fitar da shi ba saboda ƴan Democrats ba su da wato ƙarfi. Wanda wato ya wuce veto power na vast majority.
Rinjaye kenan.
Yawwa suna da rinjaye amma ba mai ƙarfi ba. A cire shi sai sun samu kamar mutum kusan 55 zuwa 60. Wanda ya nuna dole sai sun samu ƴan Republicans su goya musu baya, amma kuma Republicans sun goya musu baya. Kaga baya da lasi. Duk da an tsige shi ɗin, amma yana nan ya ci gaba da mulki.
Magoya baya ko kuma wasu masu nazari masu shari kan lamura suna ganin cewa ta yiwu da wuya a sami nasara, kasancewar can baya ma waɗannan yunkurin duk da aka yi na tsigewa ɗin ba a sami nasara ba.
To ai wannan daban ne. Wannan kaga ya riga da ya bar mulki. Saboda yanzu kusan ɗaya dama in ka sauka daga shugabancin ƙasa, akwai ɗan wani kariya, wato wani doka yadda ba za a ci ba tome ka ba dan kana mukarka galagar mulki. Wanda yawancin mutane suna cewa shi yasa shi Trump ya sauri ya ce cewa zai shiga takara saboda su kare shi.
Har yanzu mun san da cewa yana da kariya ta jami'an tsaro nan da ake kira Secret Service. Sa'annan yanzu an buƙaci da ya miƙa kan shi ko kuma a ɗauki matakin da cewa za a kai shi wato da ƙarfi. Yanzu me kake ganin zai faru?
So dole dai zai miƙa kansa, tun da ya riga da fara cewa zai miƙa kansa cikin sati mai zuwa. Ba kuma kowane mai jama'a a kama shi, don da su masu gajinsa za a faɗa musu ne cewa gashi kotu ta ba da takarda a katobi a kama shi ana neman shi. So saboda haka zai je ya miƙa kansa, za a saka sunansa, abinda ake cewa booking, za a ba shi wannan namba da sauransu wanda ake turo sa ɗauke shi a hoto, sannan sanannan yaba da beli za a je gaban kotu.
Na'am, to wannan al'amari kaman za a ce ba sabon bane, kusan wannan ne karon farko da ake samun irin wannan a Amurka. Wasu na ganin kaman ko su kansu shugaban ne yana da wuya su bari shari'a ta kai ƙarshe saboda kada ya zama wani tozarci ga Amurka, duk da kasancewar ta yi suna wurin bin doka da oda. Ya kake kallon wannan?
Shi yasa ai wato ya zama na cewa a yanzu din ka san kuma ya danganci kowane jiha ne. A jihohin kuma kowane gunduma, saboda kowane gunduma a kowane jiha suna da irin sharatin shari'arsu. Tunda kaga yanzu wanda yake tuhumar shi Trump ɗin, ai wato ƴan majalisar tarayya sun neman kiransa su tambaye shi, ya ce ba su da wani haƙƙi a kansa saboda haka ba zai ansa musu ba. Shi yasa ya yi zamana wannan karo ba, tunda kaga ai wato Trump ya yi wa'annan a kowane jihohi. Har yanzu a jihar Georgia akwai wajen da suke jiransa. Wani zai da suke jiransa kuma hakan nan. To wannan ne da ya kama shi ya zama da cewa kalla har an kai wannan wato matsayi na tuhumarsa. Cewa zai je gaban kotu, zai je gaban mai shari'a.
Na'am, a magoya baya da kuma musamman a manyan jami'an jam'iyyarsa ta Republican sun fito ƙarar sun nuna cewa ko alama wannan abin bai dace ba. Hasali ma sun bayyana shi a zaman kamar wata ramuwa ce ta siyasa ake so, ba wai tsarin shari'a, doka ko kuma wani demokradiyya ba, illa dai siyasa ce kawai. Ya kake ganin wannan al'amarin zai kasance?
To ai siyasan kenan, amma in hali kai wajen da cewa an batar da cewa tuhumarsa da aka yi, kwace shi an ce za ka aka shi persona za ka goyi da suke goyon bayan sa yanzu sun fara janyo kuma za su samu abin da za su yi amfani da shi ma musamman wanda za su fito neman takarar shugaban kasa da shi kaman gwamnan jihar Florida da Santis inda yanzu yana goyon bayan sa amma zai iya canja a koda yaushe.
Mai fashin baki kan lamuran siyasar Amurka kenan Aminu Yakubu Lami daga jihar Ohio. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Zara da ci gaban labaran duniya.
Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami kan Damascus da sanyin safiyar yau Juma'a kamar yadda kafar yada labaran Isra'ila ta rawaito. Hare-haren da aka kai na yau Juma'a shine karo na biyu da kai hari cikin kwanaki biyu. Kawo yanzu babu cikakken bayani kan waɗanda suka mutu. Kafofin yada labaran gwamnati sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami. Kuma Siriya ta katse wasu kuma ta harbo su. Ba kasafai Isra'ila ke yin tsokaci kan duk wani hari da ta kai kan Siriya ba, wanda galibi tana kai harin ne kan wuraren da ke da alaka da Iran. A yau Juma'a jami'ai a Indiya sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu, yayin da murfin wata rijiya ya rufta a wani katafaren gidan ibada da ke jihar Madhya Pradesh. Mutane 16 ne suka jikkata kuma ba a gano mutum ɗaya ba. Shivraj Singh Chauhan, babban ministan jihar Madhya Pradesh, ya ce tsohuwar matattakalar da aka gina cikin rijiyar ba za ta iya jure nauyin tarin jama'ar da ke kai ba, shi ya sa ta rufta.
To a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotannin namu. Yayin da ɗaruruwan jama'a da rikicin 'yan ta'adda ya raba su da gidajensu a Burkina Faso suke ci gaba da kurara zuwa wasu yankunan ƙasar Ghana. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar ta Ghana sun da kufa wajen ɗaukar matakai domin inganta rayuwar 'yan gudun hijirar. To sai dai wasu al'ummar Burkina Faso da ke zaune a Ghana ɗin sun kafa wani kwamitin neman taimako domin rage ɗimbin wahalhalun da 'yan gudun hijirar ke fuskanta. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
Daga Safiliga a gundumar Bako ta yamma a jihar Mutsu gabashin kasar Ghana, daruruwan 'yan gudun hijira ne ke ci gaba da neman mafaka daga Burkina Faso. Mahdi Zabare na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ya faɗa wa manema labaru cewa
yaribo
rikicin ta'addanci ya yi sanadin tserewanmu daga Burkina zuwa Ghana. A nan muna cikin kwanciyar hankali. Matsalarmu shi ne ba mu da isasshen abinci da ruwan sha. 'Ya'yanmu ba sa zuwa makaranta kuma babu cibiyar kula da marasa lafiya mai inganci. Muna bukatar taimako. Ita kuwa Zabri Zainabu ta ce mata daga cikinmu na fama da matsalar rashin audugan al'ada. Ba mu da kayan sawa da mu da 'ya'yanmu. Hare-haren ta'addanci a Burkina Faso mai mukuta da Ghana ya yi sanadin ficewar al'umman kasar da yawansu ya zarta 4,000 zuwa wasu yankunan kasar Ghana masu iyaka da Burkina Faso da suka hada da Kusugu, Kubugu, Safiliga, Wudnaba da dai sauransu. Matsalan da ya sanya hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya cikin halin damuwa. Esther Kiragu, wakiliyar hukumar UNHCR a Ghana da ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirin a Safiliga, ta ce
looking at the way they are staying, there is no shelter.
Kuka kalli wannan matsugunin da suke samun mafaka, za ku ga cewa babu wurin bacci mai walwala. Amma abin damuwa shi ne wannan waje yana dab da iyakan Burkina Faso, kuma wannan na barazana ga tsaronsu.
Because that also has a bearing on security for them.
To sai dai ba bakin haurin kadai ne rayuwarsu ke cikin hatsari ba, har da ma wasu al'umman kasar Ghana, saboda an iya samun wasu miyagun mutane da za su dau damar bakin haurin aikata ba daidai ba a kasar. Umar Sanda Ahmad, mai sharhi kan harkan tsaro faru a Ghana.
Sai a yi la'akari a yi binciken na zulfi domin in mutane na cikin gudun hijira kowane kwama tala na iya shiga ciki. Don shi waɗanda suke border wajibin su ne a gaci daya bayan da a yi bincike sosai. Domin waɗanda suke da tanadi ba za a iya a gane ba. Ka ga wani shigan shi dai kamar ba komi ba amma in ya shiga ya kafu ya kawo mana damuwa. Don shi ya kamata ana duban kuma ana tankadewa sosai kamin a bar su su shigo.
Sai dai duk da kokarin da hukumar kula da bakin haure a Ghana ta Ghana Refugee Board ke yi wajen taimakon bakin hauren, wasu al'umman Burkina Faso masu zama Ghana suna tattara kayan abinci domin tallafawa bakin hauren. Ms. Ziyakin Diani, coordinator committee da ke da alhakin tattara kayan agajin, ta faɗa wa manema labaru bayan wasu al'umman jihar Ashanti sun taimaka da kayan abinci da sun hada da buhuhunan masara.
Today we receive bags of maize.
A yau mun samu buhuhunan masara daga gundumar hijira kuma abincin zai taimaka ma 'yan gudun hijira su samu abinci da za su ciyar da kansu da 'ya'yansu. Muna godiya a madadin 'yan gudun hijiran.
This means in preparing food for themselves, for the women and for the kids. The people there are really in need of food.
Matsalan tsaro a Burkina Faso da Mali na ci gaba da haifar da barazanar tsaro a yammacin Afirka, abinda masharhanta ke bukatar da a dau mataki a kai. To sai dai tuni gwamnatin Amurka ya sanar da zuba kimanin miliyan 100 na dalan Amurka domin karfafa tsaro a yankin. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Ta gaida Hamza Adam, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Yan jam'iyyar Republican na ci gaba da maida martani bayan da masu taimakawa alkali a fannin shari'a a birnin New York suka ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya aikata laifi dangane da abin da ake ganin na da alaka da wani kuɗi da ya biya wata mata mai shirin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan wata mu'amala da suka yi gabanin ya zama shugaban ƙasa. Sannan za ku ji yadda mataimakin shugabar Amurka Kamala Harris ta karkare ziyararta a Ghana da kuma yadda wata 'yar bindiga ta harbe wasu yara da malamai a wata makaranta a Nashville a jihar Tennessee. Yau bututun da za mu tattauna a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, yan jam'iyyar Republican na ci gaba da maida martani bayan da masu taimakawa alkali a fannin shari'a a birnin New York suka ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya aikata laifi dangane da abin da ake ganin na da alaka da wani kuɗi da ya biya wata mata mai shirya fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan wata mu'amala da suka yi gabanin ya zama shugaban ƙasa, zargin da Trump ɗin ya sha musantawa. Da yammacin ranar Alhamis, masu shigar da ƙara suka sanar da matsayinta masu taimakawa alkali a fannin shari'a, inda suka aika wa lauyoyin Trump musika da ke cewa tsohon shugaban ƙasar zai miƙa kansa don a fara tuhumar shi. Tuni dai wannan al'amari ya tada ƙura a fagen siyasar Amurka, inda yan jam'iyyar Republican suke ta maida martani kan wannan shari'a da za a fara a kan Trump, wacce ita ce ta farko da za a tuhumi wani sa da laifi a tarihin Amurka. Senator Lindsey Graham na jam'iyyar Republican da ke wakiltar jihar South Carolina na daga cikin waɗanda suka maida martani kan wannan al'amari.
They're trying to destroy Donald Trump.
Yace suna ƙoƙari ne su ɓata Donald Trump saboda suna tsoron karawa da shi a zaɓe. Kuma yadda wannan al'amari zai kaya ƙarshe shi ne Trump zai samu nasara a kotu kuma zai lashe zaɓe.
And he wins the election.
To sai dai a tsokacin da ta yi a shafin Twitter, tsohuwar shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce masu taimakawa alƙalin sun yi amfani da hujjoji ne da tsarin doka, babu wanda ya wuce doka ta hukunta shi. Shi dai Trump a lashe martanin da ya fitar a shafin sada zumunta ya kwatanta wannan al'amari a matsayin bita da kullun siyasa. Nan da wasu kwanaki ne ake sa ran Trump zai miƙa kansa ga hukumomin na New York don ya fuskanci tuhuma. Kodayake gwamnan Florida DeSantis, inda Trump ke zaune, ya ce ba zai sa hannu wajen miƙa Trump ga hukumomin na New York ba. A ranar Litinin din da ta gabata ne wata mata ta kai hari a makarantar The Convent da ke birnin Nashville a jihar Tennessee, inda ta kashe ɗalibai yara uku da wasu malamai uku. Wannan hari akan makarantu da 'yan bindiga kan kai a Amurka shine na baya-bayanan da ya auku, kuma hukumomi a lokacin hada wannan rahoto na kokarin gano dalilin da ya sa matar wacce rotani suka ce ta soya jinsinta ta kai wannan hari. Da faruwar harin ne uwar gidan shugaban ƙasa Jill Biden ta yi jawabi kan lamarin.
We just learned about another shooting in Tennessee.
Tace yanzu muka samu labarin wani harin bindiga a jihar Tennessee wanda aka kai a makaranta. Na rasa ma me zance. Me kamata a ce wannan al'amari yana faruwa da 'ya'yanmu ba?
Our children deserve better.
To wani batu da kan zama muhawara a duk lokacin da aka kai harin bindiga baya ga batun takaita mallakan makamai a Amurka shine ya tsawon lokacin da jami'an tsaro kan kwashe kafin su kai dauki. John Cooper shine magajin garin Nashville.
Guns are quick. They don't give you much.
Yace bindiga abace da ake sarrafa ta cikin sauri. Duk irin hanzarin da kai wajen kai dauki sai ka samu cewa an makara. Kuma wannan hari ya sa mun rasa rayukan wasu muhimman mutane. A halin da ake ciki dai jami'an tsaro na can suna ci gaba da gano musababin kai wannan hari. To wannan kenan. To yadda aka tarbi mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris a ƙasar Ghana kenan yayin wata ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar wacce ta kammala a ranar Laraba. Yayin ziyarar tata Harris ta gana da shugabana na Akufa Ado, ta kuma kai ziyara wurare da dama ciki har da tsohon sansanin ajiye bayi waɗanda aka kai su ƙasashen Turai a zamanin da ake cinikin bayin wanda ke yankin Cape Coast a ƙasar ta Ghana. Mataimakin shugaban Amurkan ta fito daga sansanin idanta cike da hawaye saboda tuna irin ukubar da bayin suka sha yayin da suke tsare a wannan sansani. Jim kaɗan bayan fitowar tata, Kamala Harris ta yi wannan jawabi kamar yadda wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana daga Accra.
The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin. Tace tilas ne a tuna da firgicin da ya faru anan. Ba za a iya hanawa ba, tilas ne a koyar da shi, tilas ne a koyi tarihi. Yayin da ake zagayawa da Kamala Harris da mai gidanta Doug Emhoff, tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya.
To yayin ziyarar dai Kamala Harris ta sanar da tallafin dala miliyan 100 ga hukumomin Ghana don su magance matsalolin tattalin arziki da matsalar tsaro da ke kokarin kunno kai a yankin. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka a wannan makon, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da Julie Ladies Gresham da suka taimaka wajen hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madate da Magaram. Kace muna fatan ziyara aiki da mataimakin shugaban Amurka wato Kamala Harris take shirin kammalawa wasu kasashen nahiyar Afirka uku. Ta zamo alheri ga kasashen mu na Afirka. Daga ƙarshe muna taya Harris fatan komawa gida ƙasarta ta Amurka lafiya. Sai kuma ra'ayin Bashar mai gyaran rediyo. Kace muna kira ga sabon angon gwamnan jihar Kano Injiniya Abba yayi hankali da kudirinsa na rushe-rushen gine-gine da ke filin gwamnati. Duk dai da cewa wannan shirin nasa abu ne mai kyau, amma dai abu a hankali kada a jefa al'ummar Kanawa cikin halin da 'yan Kaduna suka shiga. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani mai lange-lange. Kace mun tabbata da cewa matsalar rashin kuɗi ta fara daidaita ganin yadda masu sana'ar POS da suka kaurace wa shagunansu yanzu sun dawo. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Kace ci gaba da kai hare-hare da 'yan ta'adda ke a jihar shugaban kasa mai barin gado wato jihar Katsina da sauran sassan kasarmu daban-daban inda suke hana jama'a sakat abin jimami da damuwa ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Buhari ce wajen tsare rayuka da dukiyoyin jama'a da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen lamarin baki daya amin
to kafin mu kai ga labari a takaice ga wannan nasihar albarkacin wannan wata na Ramadan
bada uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin ni ce malama Isma daga nan makarantar hayatul islam a birnin Kwani zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka wata azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda Allah ya sabkar da Qur'ani a cikin shi Qur'ani mai girma kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya sabkar da aya su fito kenan wannan azumin da Allah ya sabkar suwa wannan azumin da Allah ya ce mu ya sabkar da Qur'ani daga cikin shi ya kamata mu yi umarni da damuwar mu azumi ibada ce ibada ce kuma mai girma yana daga cikin rukunin musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai ya wajiba akan mai kudi ya wajiba akan talaka kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi mu zamanto muna daga cikin dabarun da Allah yake daukar daga bane shiga wuta duka ibada ana bada ladarta amma Allah ya ce azumi nashi ne shi ɗaya yake da sakamakon azumi kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi ya kamata mu yi unhuwan da damun mu mu rinka karatu alqur'ani a cikin shi mu rinka zuwa wurin tafsiri akwai sadaqoki da duk abin da ya kamata mu kiyaye baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi kenan ba mutun sai ya barci ne ko sha ba yake banda ta azumin shi ba a'a ya kamata mutun ya kiyaye ganin shi ya kiyaye jin shi ya kiyaye tunanin shi wayannan duk su wayannan gabari suna azumi kenan ya kamata mutun ya kiyaye ya tsaya shi tsoron Allah mu aikata daidai musamman mu mata muna da wasu tabi'o'i wanda basu kamata ba mu zama muna labarun banza dohi wani kallace kallace duk ba namu ne ba kenan a kiyaye kuma a rinka maza biyayya tunda duk ibada da mace za ta idan ba ta yi mishin tabiyayya ba ta yi aikin banza mazajen nan ayi hankuri da su a zauna da su zaman lahiya abin da suka kawo miki ki sa hannu biki amsa ba dan ganin wance ta yi kaza ba ki ce sai kin yi a'a hali bai zan guda ba
to madalla Allah ya karba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
A yau Juma'a ne kotun koli a Malaysia ta yi watsi da bukatar da tsohon Prime Minister kasar Najib Razak da ke gidan yari yayi na a sake duba laifin cin hanci da rashawa da kotu ta same shi da laifin aikatawa babbar kotun ta samu Razak da hannu a badakalar biliyoyin daloli da ya shafa asusun jihar a shekarar 2010 masu bincike na Amurka da Malaysia sun ce an sace kimanin dala biliyan 4.5 daga asusun kasar a shekarar 2009 shekarar sa ta farko da Razak ya zama prime minister Najib Razak mai shekaru 69 ya nemi a yi masa afuwa wanda zai bashi damar fita daga gidan yari da wuri ba tare da ya cika hukuncin shekaru 12 da kotu ta zartar akan shi ba Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da kara na Manhattan Alvin Bragg ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump, duk da yake ba a fayyace ainihin abin da ake tuhumarsa a kai ba. Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami kan Damascus da sanyin safiyar yau Juma'a, kamar yadda kafar yada labaran Siriya ta rawaito. Hare-haren da aka kai na yau Juma'ar shine karo na biyu da aka kai hari cikin kwanaki biyu.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da aka ci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma assalam mu sharuwar lafiya.